To a shirinmu na mata yau bakuncin wa muka samu.
Kun samu bakuncin assalamu alaikum. Kun samu bakuncin Hajiya Halima Waziri.
Hajiya Halima. A ba mu labari amma a takeice.
To ni dai sunana Hajiya Halima Waziri. An haife ni a unguwar Dorayi bayan asibitin Murtala. Na fara primary school ɗina a nan masallaci primary school. Na zo na tafi secondary school na gama, na zo na tafi aikin ma'aikatar aikin makarantar aikin jinya, shi ma ne na gama yanzu alhamdulillah ina aiki.
Makarantar aikin jinya abinda kika so yake karanta kenan ko kuwa ki samu canjin ra'ayi?
A ban samu canjin ra'ayi ba.
Ke dai kike rayuwar take da kika taho biki sai ki tuntube akan hanya ba?
A alhamdulillah masha Allah.
To da aka yi karatun aikin jinya shekara nawa aka yi?
Shekara ta biyu ina karatun aikin jinya.
Bayan an kammala sai aka yi kaka?
Sai Allah ya sa a lokacin da na kammala na samu aiki, na fara aiki da karamar hukumar Birni da Kewaye.
A matsayin me?
A matsayin
ko me?
A matsayin community health essential worker.
To daga nan sai aka je ina ba a karo karatu ba?
Eh na koma na sake karo karatu. Shi ma na zama senior community health essential worker. Shi ma ina aiki sai aka yi posting ina zuwa nan taro na local government. Muna tare da taron local government har yanzu. Su kuma suka yi posting ina suna cikin asibitin Malam Aminu Kano a matsayina na chief community health essential worker.
Kai kin je kololuwa
ki? To alhamdulillah.
Daga dalin ne aka
daga municipal.
Daga municipal kika tsara shekara nawa kika yi a municipal?
A kalla dai na samu shekara wajen 10.
Kina aiki? Sai kika shekara 10 kafin ki karo karatu?
A'a.
To ai biki ba mu labari mu sha.
To
ji wani irin gwagwarmaya akai akan hanya har kafin azo har ki kawo ga matsayin.
Gaskiya ni ba abinda zan ce ubangiji alhamdulillah dan tunda na taso ni dai ban samu wani abu da ya sha min kai ya bani matsala a rayuwa ba.
To a abokan aiki?
A'a alhamdulillah.
Ba mazan nan ba sa dan hararin da yawa zaki ga matan sai ki bincike.
To ai ni yawanci inda nake aiki gaskiya ba cudanya akwai maza amma bangaren su daban mu kuma bangaren mu daban to kin ga ba wani dai inda na zauna dai alhamdulillah an yi zama an zama dai inda na zauna mun zauna kusan uwa dai uba dai ne
to ya aka hada aiki da aure na tabbata da aure
eh to gaskiya dai kam wannan dai kam sai dai mu ta ba mazaje hakuri alhamdulillah kuma ba mu goyen baya muna zaune lafiya da su.
To ke san aikin jinya kike akan je ko kan shiga kauyuka ko wataran akan jima a waje kafin a dawo gida. Ya al'umma suke kallon shige da fitanki ya mai gida yake ko shi ma mai gida.
Gaskiya ta nan gurin je kam ina goya masa baya saboda wani bin ma an ce yawan fita yayi yawa sai ce to mutane waye sai ce in dai zaki fita mutane to ba zaki abin da kike baki da ba zaki samu abin da kike buri ba.
Kenan shi yake mara mini
alhamdulillah shi da iyaye na kan ba abinda zan ce musu sai godiyar Allah.
To yanzu ki ba mu labarin wani course kike ƙara shin degree ne masters ne
diploma ne in community health extension worker
bayan na farko da kike
yi nayi na farko JCU ne junior community health extension worker sannan na koma na je na senior.
To yanzu me burinki?
Buri na zama in zauna lafiya da ci gaba ubangiji Allah ya tallafa mu ya dada dafa mun ya bamu zaman lafiya
a aikin ko a gidan aure?
Duka aikin da gidan auren.
To baki da burin karo wani karatun a inda kike yanzu ko kin kai kololuwa kenan?
Eh to ina da buri kan in koma in karo karatu insha Allah.
Wani fanni?
Shi ma dai nan fannin lafiya ina da buri in koma in yi CHO dina.
To wani irin kira zaki wa mata musamman matasa akan ilimi?
To gaskiya kiran da zan wa mata musamman akan ilimi su dage su yi ilimi saboda rayuwar nan yanzu idan baka da ilimi fa abin tausayi ne. Gaskiya shine kiran da nake wa mata su dage su yi ilimi ko dan ƴaƴansu da jama'a za a tallafa ta kowane bangare.
To dandali na godiya.
To na gode.
To madalla Baraka Bashir dandalin VOA.